cigaba da fafata da ake wasannin sa da zumunci tsakanin kasa da kasa a jiya kasar Japan ta samu nasarar doke faragai da kwallo 4-2 ita kuwa Poland ta lallasa Lithuania ne da kwallo 4-0 har ila yau za mu leka can kasar Russia inda ake shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a yayin da ake shirye-shiryen fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya din na shekara 2018 wanda za a fara shi gobe 14 ga watan Yuni shekara 2018 a can kasar Russia. Kuma da kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana sunan Nestor Pitana ɗan kasar Argentina a matsayin alƙalin wasa wanda zai hura wasan farko wanda za a buɗe gasar tsakanin masu masaukin baki kasar Rasha da takwararta da kasar Saudi Arabia a can Moscow. Inda Nestor ɗan shekara 42 da haihuwa yana daga cikin alƙalan wasan da suka buta wasa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ta wuce a shekara 2014 a can kasar Brazil. Haka kuma zai samu taimakon alƙalan wasan gefe da gefe John Pablo Galeta da kuma Hanan Maidana da kuma Sandros Wachit wanda zai kasance mataimakin alƙalin wasa na hudu a yayin wasan da za a buɗe shi gobe da misalin ƙarfe 4 na yammaci agogon Najeriya Nijar kamar da kafar Chadi. Har ila yau hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya din ta bayyana kasashe uku waɗanda za su ɗauki gasar ko kuma za su ɗauki nauyin ɗaukan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda ta bayyana sunan kasar Amurka da kasar Mexico sai kuma kasar Canada wanda su ne za su ɗauki gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya mai zuwa na shekara 2026. Tunanin shugaban hukumar kula da wasanni na kasar Amurka Carlos Cordero ya bayyana murnarsa da godiya ga samun nasara da kasarsa ta yi cikin jerin sunayen kafashen da za su ɗauki nauyin wannan gasa na shekara 2026. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.